Kaura ta hada kiya kai kure mun ce sun yi kasa gwiwa bane.